shi wannan mai garin bai san shi ba sai aka yanke masa hannu a matsayin haddi na cewa yayi sata bisa ga baki na ba kuma rashin sani na kuma bisa kaddara to sai yan ne mai izuri ga wurin wannan mai sarkin na wannan gari da cewa yana so ya tashi yayi tafiya ya je ya dawo daga baya zai dawo to sai ya zo yan ne izini aka ba shi dama na inda yake zaune bayan ya tafi sai ji wani gari sai ya sauka wannan gari sai zauna yana musu karatu amma yana da riga ta rufe jikinsa ba za a gane yanayin yadda yake ba ba a gane hannunsa yankakke ba ne yana cikin haka sai sarki ya ga kima sai da mutuncinsa sai ya ɗauko ainihin ɗiya ta sai ya aura masa aure bayan ya aura masa ita aure ta shiga ɗaki da shi sai ta cire rigarsa sai ta ga hannun shi mai guntun hannu ne sai ta aza hannun baka tana kuka tana cewa wayyo ita Allah kai tunta bala'i ya same ta babanta ya bata mai guntun hannu dukkan bala'i ai wannan shine bala'i sai ta sheko gidan tana kuka ta faɗa wa uwayenta da sauran matan gida suka ɗauki magana aka yi ta yaɗawa a yaɗa nan magana ne ta yi girma kai gari gaba ɗaya ɗauka saboda ka san halin magana in ta kai ga mutane musamman dai mata magana ba ta iya tsayawa ba nan take kawai sai magana ta ko ina ta fi gari sai aka ce ai baƙun mallamin nan da aka yi ake mai guntun hannu ne baƙun mallamin nan da aka yi ake mai guntun hannu ne kawai sai sarki yana son ya gane hakikanin maganar gaskiya ne ko kuma ƙarya ne sai ya yanke hukunci ƙa'ida ta shi wannan sarki ba a gaisawa da shi da hannu sai ya sa kowa ya zo ya gaisa da shi da hannu ranar asabar kowa ya zo ya gaisa da shi don ya gane cewa wai wannan sarkin wai hakika shi kai wannan malamin mai guntun hannu ne ko ba mai guntun hannu ba ne ana cikin haka sai aka sa rana kenan ranar asabar kowa zo ya gaisa da sarki mutanen unguwa da ƙauye daban-daban suka taso a matsayin za a zo a gaisa da shi wannan sarki an zo ana gaisawa da shi sai kawai aka zo ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya to dama mutanen gari sun san dalilin da aka yi wannan taro maƙasudi tun da ya sarki da ya gaisa da wancan malamin da hannu zo a gani mai guntun hannu ne kuma mai guntun hannu bane a ce shi albusir cikin dare jiya ya tashi yana ta karatun alburda lissafin sa yana ta mola ya salli wa zan da'iman abadan ala habibi yana ta karantawa dai har zuwa kan karshen da cewa muhammadu sayyidul kaunaini yana cewa muhammadu sayyidul kaunaini sayyidul kullu sayyidul saqalaini shi shugaba ne na mutane da aljannu shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana kawo wannan kawai sai ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ya abu zari me kake bukata yace muna so a sudurta mu a rufa mana alfiri ya rasulullah sai kawai sai ka je mai maka izini ka gaisa da wannan sarki kaga da safi yace yana fadar sarki kowa ya gaisa da sarki shi kadai ne adda saura kowa ya zuba ido ya ga me zai faru lokacin da ya turo hannun cikin riga a wannan lokacin duk hannunsa na mai guntun hannu amma sai da ya mika hannunsa kenan zai hitowa cikin aljihu ya mika kawai sai Allah ya da masa da hannunsa lafiya lau saboda mi saboda girmamawa da annabi ya yi masa kuma da fadar Allah aka yi masa saboda ya nace a wurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai wannan littafi yana cewa kaifa tarqaru qiyakal anbiya ta kaka za a yi anbiya annabawan Allah gabaki daya tarqiyakar ruqiyaka cimma matsayinka ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta kaka za a yi a matsayin godiya ya dawo yana wannan littafi kaifa ta kaka fa al anbiya wa annabawan Allah kar karu iyaka za su cimma matsayinka ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabawa ba za su taɓa cimma matsayin manzon Allah ba annabi ya faɗa mana a cikin sunanul abi abin da sunan ibnu majah a hadisi na 3310 wanda manzon Allah ke cewa ana akramahum inda rabbi ni na fi su girma a gurin Allah dukkan annabawan Allah gaba daya kaga annabi ya faɗa maka ba mallam albusir ya faɗi ba sai ka ce ai malam mun suna wuce guna ne to kaje ka duba sunanul abi dauda sai sunanul ibnu majah hadisi na 3310 manzo Allah ya ce ana akramahum inda rabbi ni na fi su daraja a gurin Allah gabaki ɗayan su dukkan annaba gaba daya kuma wani wuri cikin kuma sunanul abi dauda ainihin hadisi na 3341 manzo Allah yana cewa yana fada ka cewa ma min nabiyyan adam wa man suwahu ta hata biwa yawmul qiyamah babu wani annabi wai adam ne ko wani annabi ne a duniya face sai ya kasance na karkashin tuta ta a gobe alkiyama to kaga annabi ne yake faɗa maka wannan shi yasa Allah yake nuna maka bibikun manzon Allah a gurin sauran annabawa Allah ya ce ma annabi Idris wa rafa'nahu makanan aliya, mun dauka annabi Idris zuwa ga fagire madaukaki. Annabi Idris Jibril ya da Azrail ya zo yace zai ga dace a duniya saboda yana son sa, sai zo yace masa ina da buƙatar in je in ga aljanna da wuta. Yace to kuma ba za a je aya ga wuta da aljanna ba sai ni, sai an kashe mutum mutum ya mutu ya bar duniya ya bar wannan rayuwa ta duniya ya shiga barzahu sannan ya je ga wuta kuma. Yace to shi yana buƙata a dandana masa mutuwa ya dai mutu ya jiya ya je da zafi mutuwa yake. Sai Azrail ya ce shi kan ba zai dandana masa zafi mutuwa ba. Sai Allah ya yi kira zuwa ga annabi Idris annabi Azrail ya ce masa ka dandana ma bawan mu, ka dandana masa bawan mu ainihin ka dandana masa azabar mutuwa ya ji mutuwa. A wannan lokaci sai ga shi abin mamaki, sai aka jabiran shi annabi Idris alayhi salatu wassalam, daga baya kuma aka dawo masa ainihin ransa. Bayan an da masa da ransa sai aka tafi da shi zuwa aljanna da wuta ya ga wuta. Bayan shiga aljanna da tafi ba zai dawo ba, tunda Allah ya ce ko shiga aljanna ba zai kuma, tunda Allah ya kibar ransa ba zai ai shike ne ya mutu a duniya, tunda an kibar ransa kuma ga ya shiga aljanna ba zai fita ba. Sai Allah ya ce a dakantar da shi aka bar shi a can kuma. To anan kaga an da kuma annabi kenan Idris zuwa ba dauki mai girma, amma shi annabi Muhammadu Allah ya tafi da shi daga nan duniya ma'ana zuwa fadar ta ba tare da an ibirin ta ba. Ka gane darajar ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma har zuwa fadar Allah gabaki daya, ba ma iya aljanna ba da wuta, a'a har zuwa fadar Allah, ya wuce magarsukewa, ya wuce hijabai, ya wuce rabra, har zuwa fadar Allah ubangiji. Allah ya kubutar da annabi Ibrahim daga azabar wuta, ya kasance Allah ya ce ya naru kunu bardan wassalamu ala Ibrahim. To Allah ya kubutar da annabi Ibrahim kenan daga azaba ta wuta. To ai shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai shi haramun nar qurbu ahqahu, masoyin sa mai sun sama a duniya Allah ya ce wuta ba za ta ci shi a duniya ba, mai sun sama na hakika. Akwai wani yaro ma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kone gaba daya, yana konewa kwata kwata, sai manzo Allah ya dauka hannunsa mai albarka yana azawa saman fatar jikin yaro, jikin yaro ya dawo lafiya lau ba abin da ya kai kamar bai taba kuna a jikinsa ba, lafiya lau. Kaga wannan kenan shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah ya ce ya dinga ya kubutar da annabi Nuhu alayhi salatu wassalam, mutanen sa suka yi imani daga azabu, amma shi kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kubutar daga baki ɗaya mutanen sa, ba ma masu imani da masu imani gabaki ɗaya dukkanin har kafiran Allah ba zai sauko musu daga azaba daga sama ba. Amma duk wani annabi da ya wuce sai da aka sauko musu azaba ta sama, Allah ya sauko ma kafiran da marasa imanin azaba daga sama. Amma shi annabi Muhammadu saboda yana mafifiki masoyi a gurin Allah, sai zan Allah ba zai sauko ma al'umma ta azaba ba daga mi daga sama ba, sai dai kawai Allah ya jarabce su na kunci na rayuwa, amma Allah ba zai musu azaba ta sama ba. Allah kuma ya kuma ɗaukaka annabi Musa alayhi salatu wassalam da magana da shi a Tur Sina'a, amma shi annabi Muhammadu Allah ya zuri ta fadarsa ya gana da shi ya magana da shi. Kuma abin mamaki shi annabi Musa da ya je kwarin nan duniya ne fa, kwarin Tur Sina'a, amma me Allah ya ce masa fa hana ada alayka innaka bil wadi muqaddas duwa, ka cire takalmanka za ka kwari mai tsarki ne. Amma shi annabi Muhammadu abin mamaki da ya zo fadar Allah, sai Allah ya ce ka shigo da takalman naka, ka taka tibbidar ainihin tibbida ta zata ubangiji, ya taka takalminsa da ta tibbida ta ubangiji zata ubangiji. Yasa ma ka ji wani mai waka na cewa takalmin ka sun bi kowa, saboda sun je har fadar Allah kuma sun take ainihin tibbida ta zata ubangiji. To kaga kuma abin mamaki, annabi Musa yakan bugi dutse da sandar sa ruwa su fito, shi ka annabi Muhammadu abin mamaki ɗaukakarsa hannunsa ya tsinta yake zubo da ruwa har mutum 1,000 da raƙuma da kuma dawaki da komai su sha ruwa su ƙoshi saboda daraja annabi Muhammadu. Kuma abin sani shi hannu ba abin da a cikinsa bayan jini kawai, amma kuma gashi abin da yake fitowa daga ciki sai gashi yana fito da ruwa, sai gashi yana fitowa da ainihin ruwa mutum 1,150 da wani abu da dawakinsu da raƙumansu suka sha ruwa suka ƙoshi. Duka wannan daraja ce dawa ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukuwa da ruwa. Annabi Sulaiman yakan magana da tsuntsaye, amma shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yakan magana da itatuwa, yakan ce ice ka taho, ice kuma ya turo daga inda yake ya zo yana faduwa ya take faɗi har ya zo kan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce labbaik ya rasulullah wa sa'alayka ya rasulullah. Kai mamaki kenan fa. Kuma shi manzon Allah in ya gitta ga dutse sai ya masa sallama, sai ya masa magana. Kai mamaki dabbobi akuya bunturu manzon Allah yana magana da duwa kaji manzon Allah yana magana da duwa kuma ba wai wannan muka dai ba kai kadi ba ku tuture ma ga baki dai manzon Allah ku tuture ita busasshe ma yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ma tsubu kawai shi annabi Sulaiman an gore masa magana tsuntsaye amma shi manzon Allah annabi Muhammadu zai yi magana da tsuntsaye yayi magana da dabbobi yayi magana da dukkan halittu itatuwa da komai zai magana da shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga daukaka annabi Muhammadu ta zarci kowane irin ai annabin Allah a duran kasa wannan kine ya faɗa maka shine mafificin su a gurin Allah shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam malle ce ya sama ya saman da ma da wala ta hasama'u wanda ba wata sama da take tsawon sa ma'ana ishara ce wai ya mai mafificin daraja wanda darajar nan duk wani mai daraja baya cimma daraja ta ka ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lam ta'uka ba su taɓa zama daidai da kai ya rasulullahi annabawan Allah gabaki ɗayan su ba su taɓa zama daidai da kai ya rasulullahi fi quluka a cikin darajar ka da matsayin ka ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin wakartanan minka ina hakika haskin zatin ka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa sana'u kuma da daukakar ka a gurin fadar Allah ya annabi Muhammadu yace to wai sanan minka haskin naka ita mi hala ya sha makanci haskin annabawa gabaki daya kamar babu haskin annabawa gabaki daya yadda kuma sana daukakar ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace hala ta shafi duk daukakar annabawa kamar babu daukakar annabawa a duniya saboda matsayin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace masa inna ma masal sifatika linnasa kama salin nujumul ma'a yace misali yadda annabawa suke taba al'umma su labarin ya annabi Muhammadu domin kowa ne manzo Allah ya yi alƙawari ga annabawa yace wa ya hadallahu min saqal ladina utul nabina Allah ce mai alƙawari da annabawa a fadata a adamu zarra nace idan annabi na ya zo a duniya to ku bi shi ku yi da'a gare sa kuma ku ba da bishara akan duk wanda ya zo duniya ya fara ba da bishara akan zuwan annabi na kafin ya zo a duniya to kowane annabi ya zo sai ya kama ba da siffar bayanin annabi Muhammadu shi ne kaza ne me kaza ne me kaza ne me kaza ne suna ka zaga gare shi ga yadda zatin jikin sa yake to wai biyar suke siffanta ka ya rasulullahi a ga mutanen su annabawan ne suke ba da labarin ka kai ce to kamar sal nujumul ma'a kamar misalin taurari na a cikin ruwa idan ka zo bakin gulbi zaka ga da dare zaka ga taurari cikin ruwa kana ganin ga sunan kamar taurari na hakika to zaka ga cewa wannan ayatan da a cikin ruwa ko ka sa hannunka baka ido ko wannan taurari duk ba taurari ta hakika bace to wai hakikar suke baka labari suke ba ta labarin ka cewa ga kai ne hake to kamar suna mutuntawa ne kamar yadda taurariwa take bayyana cikin ruwa wanda ba hakikanin taurariwa ta ba taurariwa ta hakika tana can saman sama ita ce ta hakikanin gaskiya to su suna bayani kawai ne bisa ga dai bayani dan guntun bayani ga abin da suka sani ba hakikanin bayanin kake ba su a bayanin sunallahi yace muna anta misbahu kullu fadl hakika kai ne fitilar duk wani daraja ta duniyar ta lahira ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai ne fitilar gaba daya duk wata daraja ta duniya gabaki daya kai ne fitilar ta ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace al adwa duk wani haske yace fama ta zaru illa an dauka ya rasulullah duk wani haske da ya haskaka a duniya hakika ya fito ne daga haskinka ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin yana faɗa masa sayyidina Umar wata rana ayin sallar magriba aka kare sai manzo Allah sai ya jiyo sai ya ce ya Umar atadari anna Muhammadu ko ka san wane ne Muhammadu ya Umar yace Allahu war rasulu alam Allah da manzo suka sani kawai yace to ana Muhammadu a harda min Muhammadu ni ne annabi Muhammadu ni ne Muhammadu wanda an ka fito daga cikin sunan Allah Muhammadu la fara so ba alfari niki ba wa wace wa min nuri halaka samawati wal arda da haske na Allah ya halitta sama da kasa wa min nuri halaka al arsha wal kursi da haske na Allah ya halitta al arzi da al kursi wa halaka al lawhil mahfuz Allah ya halitta lawhil mahfuz da haske na wa al qalam al qudra Allah ya halitta al qalam al qudra da haske na wa halaka kulli shay'in min nuri Allah ya halitta komai da komai da haske na wa halaka al qamar wan nujum ya halitta wata da taurari da haske na wa shamsa da kuma rana duka annabi kai cewa da haske na Allah ya halitta wadannan domin wata ran kuma Jabir ya tambaye sa a cikin hadisul Buhari yace ya rasulullah ma awwalul khalqi inda Allah ya rasulullah wai menene farkon halitta a gurin Allah ya rasulullah yake cewa nurun nabiyyika ya Jabir halkin annabinka shine farkon abinda Allah ya fara halitta a cikin halitta gabaki daya da halkin ne Allah halitta abinda ya halitta aka halitta alkalamin kudura shi kuma cikin halkin manzo Allah aka ce kutub ma ka rubuta duk abinda zaka rubuta bayan an halitta shi daga cikin halkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to shine yana faɗa maka kenan don Allah ma yana faɗa maka a cikin alqur'ani yace sirajan munira shi annabi muhammadu fitila ne mai haske hasila ne mai haske wanda take haskakawa take haskaka komai da komai shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana faɗa maka kuma yake cewa lakazatul ulum min alamul gaib kai ne hakikanin masani wanda ka san hakikanin ilimin gaibu na sirrin Allah na halittu na boye kai ne wanda ka san wannan ya alkullahi yace alimtu min awwalil alimtu min awwalil wa akhirihi ulama ni na san ilimin abinda yake na farko da na ƙarshe Allah ya san da ni wannan wata da ce masa habbansa Allah ya sanar da ni komai da komai haka nake ganin duk abinda yake faruwa na duniya ta tashi alkiyama kama tara halyari kamar da ke ganin wannan takin hannunawa haka nake gani abinda yake faruwa tun daga farkon duniya da kuma tashi alkiyama da kuma tsayuwar lahira da kuma tsayuwar gumma shiga aljanna haka nake ganin komai da komai hatta ma yaron da za a haifa a ƙarshen duniya manzo Allah ya bada misali yaron da daga wannan yaro ba a koma haifo wani a duniya duk wani ilimi na duniya sai da manzo Allah Allah ya kuma da shiya wannan kenan to shine masani ilimin na sirrin halitta ga baki da shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa minha adamul asma daga sanin kane sirrin sanin kane Allah ya ba annabi Adam sirrin sunayen nan da ya sani waɗanda mala'iku aka tambaye su menene sunan waɗanda suka ce ban sani ba Allah ya ce ya Adam ka faɗa musu wannan suna Allah ya sa annabi Adam ya dinga faɗi to da wannan sirri ne da sirrin ne da yake cikin saboda an dauko matsayin annabi Muhammadu lokacin da aka halitta annabi Adam sai Allah ya dauko haskin annabi Muhammadu da ya halitta na haskin nasa ya sa cikin zatin annabi Adam to da aka sa wannan haskin sai ya zama to gocin sai dinga haske to wannan zatin jiki da yake jikin manzon Allah da wannan sirri ne na haskin manzon Allah ya iya faɗin waɗannan sunayen da mala'iku ba sani ba har Allah ya ce mala'iku ku yi sujuda ga annabi Adam da sirri ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace lam tazal fi jama'iril kauni tuhtar lakal ummahatu wal aba'u yace lam tazal tuhtar baka guje ba ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tuhtar lakal ummahatu Allah yana zaba maka uwaye mata wa aba wal aba'u kuma iyaye maza yace mi fi jama'iril kauni a cikin tarsacin halittun Allah cikin tsadun halittun Allah tun daga annabi Adam idan annabi Adam ita huwa ta haihuwa 21 ko wata haihuwa biya da mace ma'ana da namiji da da mace haihuwa kenan kaga iya 40 kenan ko sai ta haihu kuma na 21 shi kadai shine sisu to shi sisu shi ya dauki tsakon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to bai guje ba Allah yana zaba masa uwaye mata idan tsakon da za mace da ta dauki cikin manzon Allah wanda za ta dauki mutumin da zai dauki tsakon manzon Allah sai Allah ya duba wanda tafi kowa imani sai aka ya kasance mutumin da zai shigo yake dauki da tsakon manzon Allah shi ko sai ya auri wannan mace sai ta dauki tsakon manzon Allah sai ta haifi wannan mai darajar da yake dauki tsakon manzon Allah haka Allah ya dinga zaba mu manzon Allah ainihin tsatso na halittun Allah tun daga annabi Adam har zuwa kan Abdullahi da kuma Aminu haka Allah ya dinga dubushi ba Allah ya faɗa maka ma'a cikin Qur'ani Allah ya ce wani kallubuka fi sajidin mai ta tsarka ce daga jiki zuwa har jikin kan baban ya Rasulullahi haka muka tsarka ce ya Rasulullahi ya faɗa maka kuma ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma zalu yunqaluni ila ajsami tahiri ila ahami tahiri ban guje ba Allah yana ciro ni cikin jikin tsakakke zuwa ga mahaifiya tsakakkiya ma'ana daga mutumin da zai sanya tsona cikin wancan mahaifiya haka akai Allah ya ta gujewa yana tsakake ni ban taba shiga ma masiye ni sifahul jahiliya duk wani wauta ta jahilanci ba taba ta ina ba inji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ce ko babu annabi a zoran duniya mutumin da yake dauke da tsakon Annabi Muhammadu sai ya koma kamar gashi nan cikin mutane ya koma babu ruwan sa kowa shi bai bautar gunki kuma shi bai bautar gumaka zai kasance da shi zai koma babu wancan sai mutane da koma kamar wani mutum da zai koma kamar dai gashi nan cikin mutane to haka zai komawa amma bai bautar wani gunki wanda yake dauke da tsauna manzon Allah to haka abin yake tun daga kan annabi Adam har zuwa kan Aminu da kuma Abdullahi yace kuma ma madat fatratu min ar-rusul illa batarat qaumaha bikal anbiya
yace fatratu min rusul akalin manzo da manzanni akalin wanga manzo bai kushe ba ko da yace ko wani annabi yazo zai dinga ba an mutanen sa labarin sa akan zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace akwai fiyayyen hadisi masoyin Allah yana nan tafi zai zo a ƙarshen tashi alkiyama shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga da umma ga da sifar su yake in suka yi laifi Allah ne gafarta musu ne kamar ba mu ba mu da sai Allah mun azaba kaza kaza da su ta ba annaba mutanen sa labari game da labarin shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake cewa tatabbaha bikal usurun wa tasammu bikal ayyau ba'daha alyau yace tatabbaha bikal usur duka zamanin duniya gabaki daya duka zamanin duniya gabaki daya suna alfahari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani lokaci zai kasance shi wannan lokacin yana alfahari da manzon Allah tun ma manzon Allah bai zo ba to ina ga ma zamanin da manzon Allah ya rayu cikin sa wannan zamani yafi kowane zamani albarka yafi kowane zamani kuma abin alfahari domin duk zamanin da suka rayu cikin zamanin manzon Allah waɗannan mutane sun rabota sun zarabota duk mutumin da suka rayu cikin zamanin manzon Allah yasa wani malami yake cewa kai sakan din da manzon Allah ya rayu cikin sa ma to wannan sakan yafi kowane sakan da aka yi a cikin duniya saboda haka shine zamanin da zamanuka gabaki ɗaya to gabaɗayan su na farko da na ƙarshe dukkan kowane zamani yayi ta alfahari yana farin ciki da lalle da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma bikal alya'u ba'da hal alya'u yace duk wani mai daukaka duk wani mai daukaka a bayan ka dai a bayan daukaka kane ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don Allah ya rufa ana laka zikraka na daukaka ambatuna da naka na daukaka ambatuna da naka kuma ba a taba ji wani annabin da Allah yake ko yake yana masa salati ba kuma shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wani mai daukaka yana bayan daukaka ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana ce maka wa badalil wujudi minkal karimun min karimul aba'u fil qurama'u yake cewa al karim mai girma shi annabi Muhammadu yace wa bada ya bayyana min karimin daga Allah al karim don Allah ya kira annabi Muhammadu al karim yace to wai mai girma din nan fa ya bayyana daga Allah al karim ya bayyana fa lil wujudi ga halitta an samar da shi ne domin halitta su amfana domin alam su zamanto ya zamanto su samu rahama Allah yasa Allah ya tabbata da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ban aiko ka face don ka zamanto kawai ainihin rahama ga talitta ga baki dai shi sa ni samu da kai Rasulullahi to shi ne fassara yace Allah ya samar da mai girman nan shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'ana lil wujudi an samar da shi ne fa ba don komai ba domin ya kasance jinkai da rahama ga talitta ga baki daya shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa aba'u fil qurba'u uwayen manzon Allah iyayen manzon Allah waɗannan su ma abin girmamawa ne kuma abin girma ne a fadar Allah domin su daga tsakanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa nasabu tahasibul kula nasabar manzon Allah duk dangi na manzon Allah duk wanda ya raƙi jinin manzon Allah ya zama dangi jinin manzon Allah wannan kan sun samu ɗaukaka bi'ulahu saboda ɗaukakar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda ya shafi jinin manzon Allah ya shafi tsutsun manzon Allah ya shafi ahalin manzon Allah zaka ga Allah yadda yake tsantseni akan kulawa da iya a Allah yana cewa qul la as'alukum alayhi ajran illa muwaddatan bil qurbi Allah ya ce ba mu buƙaci ku ba da sakamakon lada gare mu ba domin kawo muku wannan babban mutum mai alherin nan shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa ce duk kama muku santa ne shine iyalan gidansa su ne jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka sun samu ɗaukaka ne saboda kyawun ɗaukaka ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace qallalatul nujumu hal jawza kai ka ce tauraru wannan jawza jawza'u tauraruwa ce wacce ta zarce duk sauran turare a kan nisa ta fi ko wacce tauraruwa nisa ita jawza'u to wai ka ce su iyalan gidan na manzon Allah ko dangin manzon Allah ka ce tauraruwan nan ce kamar an rataya musu tauraruwan nan ce wacce ta zarce nisan daraja a kan ko wacce tauraruwa to ka ce waɗannan haka suke su waɗannan ainihin su jinin manzon Allah ko jikokin manzon Allah ko kuma abin da ya shahe na dangin manzon Allah sallama to kamar haka suke a cikin duniya shi yasa mala'iku suka cewa duniya kasa gaba ɗaya duhu mahaganinta bayan kawai wani haske haske da muka gani fara 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 tun daban-daban haka haka sai aka tambaye mala'iku aka ce to menene waɗannan fara kuke gani a duniya suka ce suna dangi na jinin manzon Allah sallama su da muke gani haskin su a duniya duk wanda ba su ba bamu ganin haskin kabarin su ne ko menene kawai su kuma ganin haskin su a duniya amma ko ina duhuma ganin cikin duniya to kaga su da suna ganin haske a gare su to sun samu kama an rataya musu tauraro wannan jazaa'u mafi daraja a cikin taurari haka suke sun zama su wannan yace habbaza habbaza ya madalla ikidin dadi ya madalla da ratayawar shugabanci ga jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da men Allah ya rataye shugabanci ga jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya yemin sun zarta kowa su jinin manzon Allah kana ji a cikin alqur'ani ma Allah yake kawo maka salamun ala Musa wa Harun salamun ala Ibrahim salamun 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 amma ƙarshe sai Allah ya ce maka salamun ala Ali sai Allah ya kawo maka zikoki jinin manzon Allah wai iyalan gidan manzon Allah su Allah ya hada da annabawa gaba daya kai mamaki kenan salamun ala Ali Ali shine Annabi Muhammad shine ya fito ana yin sa wai assalamu ala Ali amma ke tabbata ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake faɗin wannan to kaga ya ziyara cewa shugabanci ga dangi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gofara kuma ya alfahari mai girma ga dangi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anta fihi al-yatimatu al-asma'u asma'u anta kaina ya rasulullahi kaina zinari yadda suke sun kwasfata ma'ana zinari yadda ba a fitar da cikin kwasfata ba kamar yanzu misali kwayar wani misali ko a ce kwayar wake ko kwayar gujiya wadda ba a kwalle ta ba kaga tana ta haifar da wadda fita ga wadda aka kwalle wadda aka fili to kaga ta sha iska waccan kuma ta sha iska to zinariya wadda a can cikin kwasfata wadda ba a tire ba ita ce mafi daraja bisa ga zinari ta sha iska ta dora ta bangta ta lalace to kai kai ne zinari ne ishara ta wai kai ne zinari ne wadda a cikin kwasfata ta lubul wadda daraja kai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wa muhayyaka shamsu minkal mudi'a yace kai madalla da fuskarka mai haske ya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaccen fika ce hasken rana ne yake haskaka a ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muawiya ya rubuta hadisi a Sahihul Buhari na wanda aka ce Muawiya yake cewa kai law ra'aituhu da kaga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta qulu ash-shamsu tal'at da kake wallahi da zaka ce rana ce ta fito ta fito daga gabas tan haskako lokacin da ke haskakawa nan to da kaga huskar manzon Allah wallahi da zaka ce rana ce take haskawa a wannan lokacin inji wasu sahabban manzon Allah su suke ba da labari game da hasken huskar manzon Allah yace to law ra'aytu da kaga huskar manzon Allah yace to taqulu da zaka ce ash-shamsu tal'at da kaka ce wai rana ce hasken rana ne yake bayyana wannan fa yace asfarat anhu laylatul ghurra'u haskin huskar manzon Allah wai haskin zatin manzon Allah ya bayyana ne fa a daren nan mai haske laylatul ghurra'u shine dare mai haske shine daren haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ai laylatul mawlid daren haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazi kana lid-din surura wanda ya zamanto abin farin ciki ga addini wato daren haihuwar manzon Allah shine abin farin ciki ga addini wanda addinin musulunci ba zai ta mantawa da wai rana ta farin ciki da wannan rana ta haihuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zamanto abin farin ciki ga addinin musulunci ita rana ta haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk lokacin da ka samu alheri ya bayyana gare ka wannan rana ba ta mantawa da wannan rana da alheri ta same ka duk lokacin da ka samu rana alheri to ba ku manta da wannan rana shi yasa rana haihuwar manzon Allah ta zama to rana ta farin ciki ga addinin musulunci yake ce muna surura kuma ta zama to rana ta sauki ta farin ciki wai yaumihi ga wannan rana fa wanda haku du alfahari ya tattauya tattaru a wurin rana ta haihuwa ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wata wallat bushra hawatikal yace haƙiƙa bisharori sun yi ta bayyana a cikin wannan dare na haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace hawa take halittun koye wanda ba a ganin su mala'iku aljannu itatuwa duk wani halitta duwatsu ne ko wace halitta tana yin bishara ni suka cewa an suna cewa kad ulida mustafa an haifi zababbe shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna cewa an haifi zababbe shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ku ga haqqal hana'u wa haqqal hana'u ka ku ga haƙiƙa ya kamata duk mai hankali yayi farin ciki da rana ta haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai hankali ya kamata yayi farin ciki da rana haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata da'a iwan kisra wata da'a iwan kisra jina ta kisra wanda ana tsammanin ko ce ko tashi alkiyama an kai wannan gina ba za ta wuce ba saboda ba a taba gina mai girman tsayi ba kuma wanda an ka karfafa ta da karfi ba a taba gina irin wannan gina ba a duniya ana tsammanin ko tashi alkiyama an kai babu abin da zai iya sa wannan gina ta roshe wannan sarkin Kisra yayi ta yatta mata 12 cikin ɗakin kawai an sa mata da cikin ɗakin mace 12 cikin ɗakin kawai lalata kawai ake yi da mata cikin wannan ɗakin to wai wannan ɗakin sai ga shi wannan ɗaki wata da'at iwan jinonin nan ta dinga kira ɗan uwarta wanga bango ya jawo ɗan uwansa wanga bango ya jawo ɗan uwansa kawai sai ga suna rocewa su roce a daren haihuwa ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka gani ko walau la ayatan minka wallahi ba don ayar haihuwarka ba ya rasulullahi wallahi ba dun inza taka ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace ba dunka ba minka ba dunka ba mata da'at bina'u da wannan ginonin da bata kira yar uwarta tana faduwa ba wanga bango ya jawo dan mansa wanga bango ya jawo dan mansa da wannan faduwar da bata fadi ba wannan gina ya kai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa wagada kullu baitin nari duk wani daki da yake cikin kasar Farisa akwai dakunan gidaje ko wani gida kasar Farisa akwai wuta da aka botawa shekara 1000 ko wani gida ko wani daki mai gidan nan yana da cikin dakin da akwai wuta wanda ake botawa ko wani gida cikin kasar Farisa lokacin ita ce abin botar su wannan kasa to ko wani gida akwai wuta cikin dakin wanda take wannan wuta shekara 1000 fa an gada kakanni da kakanni ana bauta mata ta kasance wannan wuta ba ta mutuwa ba a sa mata fetur ba a sa mata komi amma tana ta ci shekara 1000 saboda tsayi ta wannan wuta amma sai gashi fa kai mamaki fa wannan wuta gashi fa ta kasance ne temin humudaha ta shafe saboda wa daren haihuwa ta daraja ta haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fihi ya ko zama gare su kurbatan bakin ciki domin ba saba ganin abin bakin ciki da sanin su irin wannan lokacin ba suna abin ko su ne gashi yanzu ya mutu ko ba haka bane duk wani bakin ciki gashi ya same su wa bala'u da musiba ta same su ta tabbata gare su sukan kafiran ga a daren haihuwa ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sukan musulmi kuwa ta kasance abin farin ciki ne gare su ranar haihuwa ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa uyun lil furs da kuma maremare su shine guladin kasar Farisa gulabe ne wanda su ma nan tsafi ne shekaru 1000 suna nan ba su katsewa jiyar aka yi rashin ruwa ba su katsewa waɗannan gulabe sai gashi daren haihuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan maremare ga baki ɗayan su sun kafe kai mamaki saboda daraja ta nuna girma Allah ya girmama daren haihuwa manzon Allah kenan duka gane daren girmamawa duka wasu gumaka da ake bautawa cikin ɗakin Kaaba gumaka 360 dukkaninsu suka karkare suka tarwatse a daren haihuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to bare tambaye wai fa halkana lilirarihim bi ha'ida ba'u wai shin wai waɗannan gulabin ne suka tsaka cikin wuta ko ku ya are hafi ba su bane ne Allah ne ya kashe wannan kawai wannan Allah ne kawai yayin wannan aiki na wai gulabin da suka kaga an san ruwa suna kashe wuta ko to wai gulabin dai Allah ya sa suka tsaka cikin waɗannan wuta ko ku ya are a bai ki to Allah dai ban baka sani kawai kai ne mun tambaya ce ta abin da ta kawai ta sauki da jin daɗi a cikin sha'anin lamarin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam malaka ta mutum cewa mawlidu kana minhum fi talil kufr wa balu alaihim wa bala yake cewa mawlidu haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ta zama minhum ga kafirai ta zama fi talil kufr ta zama to alaihi bala'u ta zama to ga yesu bala'i ce da musiba su kafirai tauraron kafirci su ya zama to bala'i da musiba gare su tun ranar da aka haifi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun daga wannan lokaci tauraron kafirci ya shiga bala'i ya shiga musiba saboda zuwan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace fa hani'an bihi la'aminatu yace ya farin ciki ya tabbata ga Amina, ya farin ciki ya tabbata ga Aminatu wanda ta dauki cikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Afdal kuma ya daraja mai girma, ya daraja mai girma ga Aminatu wanda ta dauki cikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Yace allazi shafarat bihi Hawwa, wanda da shi na fa ita Aminatu ta daukaka, ta samu daukaka darajar da ta fi Hawwa. Ita Hawwa ita ce uwa ta Annabi Muhammadu sanesa, saboda ta dauki cikin manzon Allah ko tsun manzon Allah, amma bata kai darajar Aminatu ba, saboda sai ainihin mubashara da haihuwa ta manzon Allah, sai sai mubashara ta haihuwa manzon Allah. To saboda haka kaga shi yasa ta zama madaukakiya sama da wa, saboda Hawwa saboda ta dauki ciki da mubashara na haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace da shine ta dauka, yake cewa man li Hawwa, wane ne wai ya ayyuhal jinn, ya ayyuhal ins, ya ayyuhal lahud, ya ta duka ba daya halittu gaba daya, wai wane ne cikin ku wanda zai lamunce ma Hawwa anna hamalat Ahmadu, ta dauki cikin Annabi Muhammadu sai mubashara ta yace ina Allah ya bace wannan ba zai lamunce mata ba, Allah ya bace wannan ba, kadai ita ce Amina ta dauki cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko wai au anna hadhihi nufasa, wane ne cikin ku ya ku aljannu, ko cikin mutane wanda zai lamunce ma duk matan duniya masu haihuwa, wane ne zai lamunce musu dauki cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Aminatu, wane ne ba wannan ita, wannan kadai Allah ya dauka daraja ya ba Aminatu, zai kara gwada maka dai daraja ta Allah ya dauka ka Aminatu ya ba ta cikin manzon Allah har ta isa ta haihu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kenan, kuma daga gare ta ba ta haikuwa ba umma Annabi, dama Allah ya kawo ta duniya ne kawai don ta haife mu, ta haifa muna shi Annabi Muhammadu, ta haifa muna Annabi mu Annabi Muhammadu, kawai shi ne ta gama aikin ta ta koma kawai haka, dama Allah ya kawo ta duniya ba ni ta dauki cikin kowa ba, shi cikin Annabi Muhammadu kenan kadai shi ne kawai, ba a mai masa musharaka shi da shi kadai ke shi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yake sai muna yoma bi wada'i ibnati Wahab, ranar da ainihin yau Wahab ita ce Aminatu, kai bai kai sunanta wai Aminatu fa amintacciya, sunan babanta wa Wahab baiwa, sunan ba mamanta Barra'u wai mai da'a, kai ka ji wa ta rabu ta sunaye mai kyau, babanta suna mai kyau, mamanta suna mai kyau, ita kanta suna mai kyau, amintacciya babanta baiwa, mamanta mai da'a, kai mamaki ta rabu ta da yawa ita wannan Aminatu. To wai ranar da ta haifi Annabi Muhammadu ita ɗiyar Wahab ita ce Aminatu, yace mi nalat min alfahari, ta samu dukkanin alfahari gabaki ɗaya, duk wani alfahari na duniya da lahira gabaɗaya ta samu alfaharin nan ita Aminatu, wanda yake malan talalhu nisa'u, wanda matan duniya ba su samu wannan alfahari irin wanda ta samu ba. Ka san mace ta haifi shugaban ƙasa, ta haifi wani ne, ta haifi kaza, ta haifi wani ne, ta haifi kaza, to duk wata mace duniya ta haifi abin da ta haifa na daraja ba ta samu abin alfahari wanda ta kai ita Aminatu ta samu abin alfahari irin nata ba, ita Aminatu wanda ta samu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, duk ita ta haifi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kai mamaki kenan. Wa atat qaumaha, ta zo wa mutane ita Aminatu, ma'ana ta zo wa mutane minene bi afdali mimman hamalatuhu qabla maryam al-azra'u, ita Aminatu ta zo wa mutane da mafificiyin darajar da ya zarta abinda Maryam ta zoma mutane da shi shine Isa, Annabi Isa alayhi salam. To ita Aminatu ta zara Annabi Muhammadu, ita kuma Maryam Azra'u budurwa din nan, wai ga da Azra'u budurwa din nan wadda ta zo da Annabi Isa, to ita Aminatu ta zo da mafificiyin darajar da ya zarta abinda Maryam ta zo da shi, Maryam din nan budurwa, lalle hakika tunda ba ta ba aure ba, shi sa yake cewa Maryam din nan budurwa mai daraja ta zo da Annabi Isa, amma Aminatu ta zo da mafificin daraja sama da Annabi Isa alayhi salatu wasalam. Ana kana ji fa, sai ga shi a daren haihuwa, sai wannan daren Allah ya turo tsuntsu ya shafe abin shafewa, ta gado abin ta gani na mamaki a cikin wannan dare, sai ga shi nan za a yi maka bayani haihuwar ne, nan za a haife shi, nan yanzu misali ta riga ta haife shi ne, abin ne manzon Allah yana an sauka duniya, sai ga shi manzon Allah ya sauka yana sujuda, yana cewa alheri a cewa kaga a cewa na manya su Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, yana cewa a cewa kawai sai gashi nan ya ce alhamdulillah, sai Allah ya ce rahimak rabbi, Allah ubangijinka yayi jikka gare ka rasul wa barak rabb Allah ubangijinka yayi albarka gare ka yake annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunan zai baka labarin can mata wanda ita su kuma ainihin cewa har yarhamaka Allah da malaiku su kuma manzo Allah lokacin da sai alhamdulillah ba Allah ya rahimaka rabb kuma barak rabb sai kuma malaiku suka ce ka fita yarhamaka Allah yarhamaka Allah ya rasulullah tunan shine zai baka labarin shine nake so in faɗa maka mato a'a ba yanzu a'a haifi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kinan an haife shi ya sauka duniya ya zama to Allah ya turo ainihin kalle daga sama ya zo ya rufe manzon Allah yana sujuda an karullu dai shi yana mai sujuda yana cewa alhamdulillah mata suka zo guda uku da tare da wasu mata guda biyu ainihin da Hawwa da kuma ainihin Maryam da Saratu da kuma mata aljanna guda biyu suka zo da ƙwarya da kuma ruwa a cikin ƙwaryar suka dauka suka bana na Aminu ta sha suka ce tun daga kicciya wannan ruwa har abada duniya ba za ki saki da kisura ba sai dai ki sha ruwa dun dai kawai ma'ana ni tadi ba wani dun kisura ba sai dai ki sha ruwa kai haka ne to ni ta sha ruwa alkautura na Annabi Muhammadu aka zo mata su a duniya aka ba ta sha ba ta saki da kisura a duniya ba sai ta sha ruwa kawai dun ya bukata kawai amma ba dun sai dai dun kawai alfahari kawai ko dun ni tadi amma ba dun tana da kisura ba wannan kenan ba suka zo suka ba ta wannan ta sha daga nan fashi yanzu an haji manzon Allah sai zama aka dauke shi halittun kudu aka je aka halluna ma halittun gabas halittun yamma halittun arewa halittun ainihin sama da ƙasa halittun ruwa ko wacce halitta aka je aka gwada mata manzon Allah aka ce an haji shugaban halitta shi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan dare zai baka labari abin da ya faru a cikin daren na haifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce muna shammatuhul amlak sai ga mala'iku sun ce masa yarhamaka Allah ya rasulullah sai da lokacin da ya ci cewa lokacin da ya sauko duniya sai mala'iku suka ce yarhamaka Allah ya rasulullah suka ce masa yarhamaka Allah izwa da ahu lokacin da aka haife shi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wa shaffatna bi qadri ha shaffa ai shaffa ta ba mu labarin haifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaffa ta ba mu labarin ta warkar da mu daga labarin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita shafa'u ta ba mu labari na ainihin ta warkar da mu daga labari na haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tace rabi'a ra'atuhu ya dauka kanta sama bayan da ya sujuda sai aka ya dauka kanta sama yana kallon sama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haife sa fi zalika wannan lokacin to fi zalika rafa'i wannan tsagakan da manzon Allah yayi sama yana kallon sama yace ila kullu sudarin imai wai imai ila kullu sudarin wai ishara na ga nuni na shugabanci na cewa shi Annabi Muhammadu daukaka ta tabbata gare sa ishara ta ga cewa daukaka ta tabbata ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ishara yace kuma ramikan tarfahu lokacin nan ya aka ce ita tafa take cewa ya dade ya kafa kansa sama yana kallon sama a lokacin da aka haifi manzon Allah ya dade ya azab kansa sama yana kallon sama ya dade yana kallon sama shi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zati an yace mi ramikan tarfa sama'u ya dade yana ta kallon sama wai wa marma aina wai to wai menene halin idan suke kallo a ai abin da yasa zai faɗa maka dalili mai ja'alahu kula duk wanda sha'anin sa madaukaki ne to shine Allah shine ke kallon sama wannan sha'anin sa kaskanci ne sai bin kallon in sawar daukaka ce ga Annabi Muhammadu saboda daraja da fiyarsa yake kallon sama ai wannan sunan annabarin sa na girmamawa ne na daukaka ne ai shi kallon sama wannan ko lamarin sa da kaskanci ne aka take kallon sama to shi Annabi Muhammadu saboda madaukaki ne fiyarsa yake kallon sama fiyarsa wannan yake kallon sama shi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wa tara al usur al qaisara bir rum yaraha man darahu badahu man darahu badahu wanda gidansa yana garin makka yarahul usul qaisara yana ganin gidajen kasar qaisar ma'ana gidajen kasar qaisar duk gidajen nan gaba ɗaya daren haihuwar manzon Allah ko kana makka kana ganin gidajen da suke kasar qaisar warum kuma kana ganin gidajen rum a daren haihuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake makka a wannan lokaci yana ganin gidajen qaisar da kuma gidajen rum a daren haihuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce muna wa baddat fi rada'ihi al-mujtahu wa baddat mujtah mujtahin sun bayyana masu girma a dare ma'ana a lokacin shayarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ita Halimatu Sa'diyya ta shigo garin Makka tana neman shayarwa saboda talaucin ta da ana ganin ta jikinta ga talan da rama ga alamar kujin talauci gare ta tayi ta yawo ko ina ba ta samu abinda babu wanda ya bata dan da za ta shafa fiya tayi ta yawo ba ta samu ba dama Allah ya bata arziki shine za ta dake za ta dake Annabi Muhammad ta zarma shi kuma duk masu shayarwa suka shigo ko wanda yana cewa ba zai dauke ta ba ma ganar shi ne timil gina ya za a samu wadata cikin yaron da bai da uba bai da uba ai ba mu samu komai na wadata ba mu samu arziki mu kan za mu dauki yaron da bai da uba ba to kaga nan su suka ki dauka manzon Allah sai suka je suka dauki abin dauka wanda nake na asara na cin arziki su kuma ta ana ganin ta mai talaka ba ta da arziki suna ganin in suka ba ta dukiyar su ma sanyewa za ta yi dan su suka ba ta shayarwa ba ma koshi zai yi ba tun daga tun nan zaman mata jikin ta duk gashi nan kujin ko sun ba ta dukiya matsayin ta je ta shayar da yaro sanyewa za ta yi yaron ma bai koshi ba to shi yasa babu wanda ya bata to mun sun bayyana ita ce ga lokacin ta dawo nan Abdul Muttalib ya shiga da cikin gida ce yaron da zamu ba ta marayina lalle bai da baban sa yaron sai na cikin ciki wata biyu tace ta yadda tace ga ta dauke sa sai ta zo tace tana shiga cikin ɗakin wallahi tana zuwa sai ta ga haske ya haske ɗaki gabaki daya gashi abin mamaki kamar an kunna fitila haske ya dauki ɗaki gabaki daya kai mamaki abin mamaki ya faru a wannan ɗaki injinar Amin injinar Sa'id Halimat Sa'idiyya tana fadi game da lamarin abin da ta gani haske ɗakin na Aminatu saboda hasken ma'ana fuskar manzon Allah tace na istigashin suna lisheki yana haskakawa sai ni ga kwana yake yi sai ni dai aza masa hannuna ko da na aza hannuna ga kirjinsa kawai sai ɗaya budi da haka yake ce yana kallo na kawai sai ga wani haske ya fito cikin idanun wanda shi manzon Allah kawai sai ya buge fuskata kawai sai ga jiki na ya canza ga tana na koma kamar cikakkiyar yarinya budurwa mai jiki mai lafiya wanda take cikin koshi da wadata kai mamaki tace wani haske ya fito daga daga idanun manzon Allah ya shiga cikin fuskata nan take jiki na canza kaga mu sun bayyana masu girma a lokacin shayarwa na manzon Allah zamu ji su insha Allah zamu dan koro mu kawo nan karshen wannan wuri sai mu bari har gobe insha Allah mu ji abin da zai faru kuma ne yace muna abin mamaki yake cewa kullana ma fil misali yake cewa laysa fiha an al-uyunu fa'u ai ba a koyo bane ga idanuwa ga sanin mu zan suka faru a daren shayarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin koyo bane ka je ka duba littafai sahihai na labarin hadisai da suka faru daga labarin abin da ya faru na mu'izza da suka ba da faruwa a lokacin shayarwa da Halimatu Sa'adiyya take shayar da manzon Allah irin abin da suka faru na mamaki wannan ba abin koyo bane ga ido ya je ya duba littafai na hadisai sahihi da suka zo da wannan a cikin littafan bayan Allah da suka zo akan labari na mu'izzi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce muna iza aftahu liyatimuhu murda'at kullna suka ce man fil yatim annagana lokacin da su mutanen nan masu sharawa suka zo garin makka suka ki daukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita Halima ta shiga gidan Abdul Muttalib a lokacin ta gama mamaki iza tabbayana gare ta nami sau da bai haske ya shiga jikin ta nan manzon Allah gaba ɗaya ta cikin jikin ta gaba ɗaya to lokacin nan wai da suka kishi saboda yana marayi har suna cewa wai mi a cikin marayi wanda bai rubu ba mi ake samu na wadata mu dauki marayi kai mamaki saboda rashin rabo da rashin da kuma rashin arziki kai mamaki wannan kidan ba shi yasa kaga ga mutane duniya da yawa kana ganin mutum ka san kowa shi waye ba kana walakanta shi Allah ya jima ma abin sa Allah ya darjanta abin sa baka san ko shi waye ka walakanta shi mutane na daraja a duniya saboda haka mutane ko wanda ka gani a duniya kaka walakanta shi wannan ishara ce da duk wanda ka gani a duniya kaka walakanta shi baka san sirrin da Allah ya koya cikin wannan bawan Allah ba wannan shine kenan yake cewa arda'atuhu libanaha tana dauka tana shayar da manzon Allah nono ma'ana ta dauke ta shayar da shi nono ta ba shi hannun ta banga nono ta na dama sai ta koma dauka ta ba da shi ga hannun hagu sai ya kiya saboda adalci irin na manzon Allah saboda tana da dan da namiji a gida wanda take shayarwa sai ya ban masa wancan guda ba zai sha ba sai ya bari shi ya dinga saboda adalci irin na manzon Allah sai yana da goyo kuma abin mamaki tana shayar da shi nono ta fa bari ka ji abin da yake faruwa tana shayar da shi nonon nan kawai sai gashi a shafu a koyonta ga baki daya ba ta kata ha wa bani ha albani ha awakinta ga baki daya nonon su suka kosar da ita gaba daya sai gashi awakinta ramammu wanda sun kwanjabe sun bushe saboda tsananin yunwa da talauci sai gashi hamsu sun cika an tatsa nono wa ƙarya sun koshi gaba ɗaya ƴaƴanta gaba ɗaya har makwabtan su gabaki ɗaya suka sha su koshi saboda bi ta ciya da kawai manzon Allah nono sai gashi ita ma Allah ya sa awakin ta gaba ɗaya sun cika da hantsa da nono suka koshi suka sha nono suka koshi wanda abin kari ma cikin dare ma ƴaƴanta ta suka suna kuka ƴaƴanta ta suka suna kuka suna ta kuka saboda tsananin yunwa ba ta da abin da ka ba su sai ta dubara hatta da azu tukunya tana dubara kamar ta ga su ga abinci zata dafawa hatta samu da kwana dauke su saboda tana musu dubara kawai saboda tsananin yunwa ta lafi saboda kwana suke suna jin yunwa suna kuka ta azu tukunya tana dubara yanda za ta yi dai ta ta musu dubara har kwana ya dauke su haka take ba ma yan sai gaci yanzu wadata ya same ta arziki ya same gidanta ta zarta duk garin su gaba ɗaya da arziki saboda ta tsaya da manzon Allah nono daga nan ta zama mai arziki saboda ta kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mamaki kenan fa sai gashi azbahat shawlan ijafan awakin ta sun waye gari sahiya suna masu rama suna masu busashi kuma suna masu kon jajjabi ga sunan sun rame sun jele amma sai gashi ga su wa amsaitu sun mareto saboda ta ga daki manzo Allah ta koma tana koma da marete sai gashi ta mareto ma da hasha'ilun ga awakin nata ba su da bushewa na hantsa hantsan ta cika tati kada nono wadatan nono tati ga tsinga alziki ga abinci ya wada ta gareta kuma walla ajfa'u kuma babu ramewa game ga wadannan awaki na ta gasu sun koma tukul tukul har ma mutane suna mamaki na garin na baru sa'ad suna mamaki wai me yake faruwa gidan Halimatu Sa'diya wai halan makiyayan Halimatu Sa'diya suna zuwa wani wuri ne inda bisashen suka ci abinci inda ku ba ku zuwa kuna kiyo suna wa makiyayan su fada me yasa ba ku zuwa inda makiyayan ainihin Halimatu Sa'diya suke zuwa suna kiyo suka ce wallahi mu ma mun yi zuwa ma su ka zuwa inda hoko din tsaya ba su zuwa ko ina wannan kawai zuwa cikin inda hoko su tsaya mu da ka zuwa cikin haki da komai amma abin mamaki kuma ga awaki na gidan Halimatu Sa'diya da aka sanya su ga hoko amma kosassu wadatattu babu rama ko ɗaya garin saboda mai arziki na cikin gidan shine Alai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake tuwa sai gashi babu rama yace a hasabul aishu kai rayuwa ta yi fari ta yi daɗi ga Halimatu Sa'diya rayuwa ta yi fari ta yi daɗi ga Halimatu Sa'diya inda ha ba da almahal ba a yan tsanani da fatara da talauci da yake fama da ita sai ga ta rayuwa ta yi fari ta yi daɗi ga ita ita ainihin Halimatu Sa'diya iz gadan min hajza'u lokacin da kumallo ya yi wuya kukarin kumallo sai ya mutu wuya babu abin karin kumallo amma sai gaji yanzu abin karin kumallo ya samu ga kara abin kumallo ya samu wadata ta samu abinci a kare kumallo a koki a wadatai arziki ya zo cikin gidan kawai saboda zuwan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wa idza sahara al ilahu nas idan Allah yace ya ayyuhal bilad ya lahaminat ya baiwa ya haqiqanin baiwa ya haqiqanin baiwa laqad dufa'ul adam wanda ake sakankawa ga Halimatu Sa'diya saboda ta yi sakamako na alheri ta ci da manzo Allah sai ga Allah ya yi baiwa ta ni'ima gare ta ya lullunka ni'ima gare ta saboda ta shayar da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai wa idza sahara al ilahu nas idan Allah ya gode mutane mai arziki sai ka gami idan Allah ya gode mutane mai arziki sai ka shiga fa innahu suhada'u su ma sun zama mai arziki idan Allah ya gode mutane mai arziki cikin gida sai ka kowa zama mai arziki saboda ga mai arziki cikin gida wannan haka yake duk lokacin da kaga Allah ya gode mutane mai arziki sai ka so mai arziki ya samu duk lokacin da Allah ya gode mai ilimi sai ga mutane kuma su samu ilimi saboda su samu ilimi to haka ne duk lokacin da kaga mai arziki su samu arziki lalle mai arziki su ga suna da mai arziki shi yasa suka samu arziki saboda haka lamarin yake Allah ya gore ma Halimatu Sa'diya arziki saboda manzon Allah mai arziki na cikin gidanta shi yasa ta samu arziki a gidanta saboda ta tafi kowa arziki a cikin garin nan a cikin garin ma'ana Banu Sa'd saboda haka nan za mu tsayawa sai dai kuma gobe idan mun zo mu ci gaba a cikin wannan littafi na Hamdiya wanda yake mu tabbabin muna karatu ne a risala amma saboda watan manzon Allah ya kama kafin watan ya kare in watan ya kare sai mu dawo da littafin mu na risala sai mu ci gaba da karatu littafin mu na risala da muke yi insha Allah Allah ki muna gafara kuskuren da muka yi ciki kuma Allah ki ba mu lada abin da muka faɗa a ciki subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin